as we embark upon this conference, the directors of military intelligence.
Daraktan hukumar leken asiri na rundunar sojojin Amurka, Rear Admiral Ken Wilbert kenan, ke jawabi yayin buɗe taron shugabannin hukumar leken asiri na rundunonin sojojin kasashen yankin tafkin Chad da haɗin gwiwar rundunar dakarun Amurka da kenan Africa, wato AFRICOM, da ake yi a halin yanzu a nan Abuja. Kamar yadda muka fara wannan taro da daraktocin hukumar leken asiri na sojojin kasashen yankin tafkin Chad, yana da mu duba muhimmancin wannan taro, muhimmancin aiki tare yayin da muke aikin samar da zaman lafiya. Mu a rundunar sojin Amurka, abubuwa uku muke fara sanyawa gaba yayin da duk wuraren gama ya taso, wato mu fara sanin wuraren da muka samu kanmu ciki, mu gama da abokan gaba, sannan mu karfafa matakan tattara bayanan sirri.
And build intelligence capacity.
Babban daraktan hukumar leken asiri na rundunar sojojin Najeriya, Air Vice Marshal Muhammad Sani Usman, ya jaddada muhimmancin aikin kawar da ƴan ta'adda a dukkan ƙasashe. Ta'addanci musamman na 'yan kungiyar IS da Al-Qaeda da ma abokan burnin su, wacce ke haddasa barazana ga zaman lafiyar kasashen duniya, al'amuran da mu a wannan yanki ba za mu amince da shi ba. Saboda haka dole mu fahimci cewa yanzu babban abin da ya sha mana kai shi ne kakkaɓe rukunin nau'in ta'addanci da 'yan ta'adda. Domin muddin aka bari ta'addanci ya samu gindin zama a ƙasa ɗaya, to ku tabbaci haƙiƙa ka iya mamaye dukkanin yankin. Kanar Major Lamin shine daraktan hukumar leken asiri na rundunar sojojin jamhuriyar Nijar.
Kasan wannan harbuki na wannan sashen hankali ko mi hekin lissani da lissani ake an san ba karamin matsala ce ba, to kuma komi cikin lokaci yake yi. Ake yin wannan kamar mitingi da muke yi, wannan taron da muke yi, wannan neman gudunmu a haɗa gwiwoyinmu don mu samu mu ciyo kan wannan matsala, don ya zama to jama'a mu samu su rayu kamar kowace ƙasa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.